الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata. A yau muna 11 ga watan al-Muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 9 ga watan 8 shekara ta 2022, lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi kamar yadda ya gabata. A nan da sati biyu mun gama littafin da ake kiransa da suna Lum'atu li'tiqadi al-Hadi ila sabilir Rashad na Ash-Shaykh al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Don haka kamar yadda muka yi bayani game da abin da zai mai gurbin insha Allah ta'ala, wato wannan muqaddima ta risala ta Abu Muhammad Abdullahi Ibn Abi Zaid al-Qirawani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata. Cin kuɗi wanda yake na haram, wanda misali ka tabbata kuɗaɗen nan hanyar da aka samu su hanya ce wadda bata dace ba, baya halatta mutum ya ce matukar bai fada cikin wata larura. Idan aka ce larura shine abin da ban makawa, kamar misali baka da kudin da zaka sayi abinci, ka nema a taimaka maka, an ki taimaka maka, kana ji ma kanka tsoron hallaka, to ba laifi a wannan lokaci zaka iya amfani da irin waɗannan kudade. Amma matukar mutum bai fada da rura ba, duk dukiya wadda take haramtacciya baya halatta mutum ya karba. Indai ka tabbata kudi ne wanda yake na haram, to baya halatta mutum ya karba. In kwa shubuha ne, kamar misali mutumin da ka tabbata sana'ar sawake da shinkafa ce, akwai abin da ya halatta akwai abin da ya haramta, to nan kai tsantsanin abin da ke hannun shi ka nisanta shi yafi dacewa, saboda baka da tabbas abin nan da ya baka ya fito ne ta hanyar da ya halatta ko kuma ta hanyar da bai halatta ba. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani dabino a kan shimfidarsa, a wata riwaya yana wucewa ya ga ɗan dabino a ƙasa, maza Allah sai yake faɗa yake cewa wallahi in ba dan kar a je wannan dabino na zakani, maza Allah ya ce da na ɗauka na ci. me yasa anan ba shi da tabbas cewa da binan nan na zakka ne ko ba na zakka bane? To dan haka duk abin da baka da tabbas game da halaccinsa, halaccinsa game da haramcinsa, to abin da ya dace mutum ya nisance shi, shine ake kira shubha. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, fa manittaqashubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Amma duk abin da ya riga ya fito fili, ka tabbata wannan dukiya ce haramtacciya, to baya halatta a matsayinka na mu'mini ka karba. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yanzu misali, ka tabbata wani barawo ne, sata ya shi yiwu, idan ya baka kudi ai ka tabbata kudaden nan ne ga ta inda suka fito, to waya halatta mutum ya karba? Na'am. Na'am. Wai macece ce an ɗaura mata aure kafin ta tare, ma'ana kafin mijin ya shiga ɗaki da ita, Allah ya masa rasuwa, za ta ci gado ko ba za ta ci ba, za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba, kuma menene matsayin sadakin da ya kaddamar? To kamar yadda hadisi ne sahihi, wannan mas'ala an zo ma Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda da ita, aka ce masa ga ta mace ce ce an daura mata aure kafin mijin ya shiga daki da ita, Allah ya masa rasuwa, shin za ta ci gado kuma za ta yi ta kaba, sannan kuma za ta yi idda ko ba za ta yi ba? Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ya bincika ba shi da wani dalili wanda zai iya kafa hujja da shi, sai ya yi iya ijtihadinsa, ya ce aje, wato a farko ya ce ta je ta yi ta kaba, kuma ya ce gado dole a raba da ita, ya ce kuma sadaki ta ci gaba ɗaya. A lokacin nan sai wani ya tashi a majalisinsa, wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce masa wallahi yadda ka zartar da wannan hukunci a gabana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da irin wannan hukunci ga wata mata ana kiranta Birwa bintu Washik, wani ya aure ta kafin ya shiga daki da ita, Allah ya masa rasuwa, aka zo da ita gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka fada masa, manzon Allah ya ce ta ci sadaki gaba daya, manzon Allah ya ce kuma ta je ta idda, iddatul wafa, ma'ana ta kaba, manzon Allah ya ce kuma dole a raba gado da ita. Dalilin da ya wajabta mata yin ta kaba shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وبنجي تعالى yake fada wadanda ake karbar rayukansu daga cikin ku mu'minai suka mutu suka bar mata nasu na aure, ubangiji ta'ala yace su wadannan mata yatarabbasun bi'anfusihin 4 ashhurin wa 10, su yi jira ga kawunan su wata hudu da kwana goma. Gane ko? Kaga wannan aya ce lafazi ne kamar me, ba bambanci tsakanin wanda aka shiga daki da ita da wanda ba a shiga daki da ita ba. An gane ko? Sannan dalili na biyu wanda ya cancanta mata gado, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumulu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Ubangiji ta'ala yace na ga mata wato daya a bisa hudu daga cikin abin da kuka bari na dukiya, illam yakun lakum walad, in ba ku da ɗa na tsatso ko jika. Fa in kana lakum waladun, in har kuna da ɗa ko jika. Ubangiji ta'ala yace falahunna sumul mimma taraktu, matanku na gare su ɗaya a bisa takwas daga cikin abin da kuka bari na dukiya. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Sannan ka'ida kuma malamai kamar yadda suke faɗa, al-mautu kadukuli, mutuwa tamkar shiga ɗaki ce. Da zaran an ɗaura aurenka da mace, kafin ka kusace ta, ta ci rabin sadaki. In Allah ya maka rasuwa, a wannan lokaci cike mata sadaki za a yi, saboda ba abin da ya sha makance tsakaninka da shiga ɗaki da ita face mutuwa, don haka ta ci sadaki gaba ɗaya. Don haka dai a takaice abin da muke so mu sani, idan mutum ya auri mace kafin ya shiga ɗaki da ita, in Allah ya masa rasuwa, ta ci sadaki gaba ɗaya, kuma za a raba gado da ita, kuma na kanta shine yin ta kaba. Kamar yadda muka faɗa kenan darasi da ya gabata, mun gama lum'atul itiqadil hadi ila sabilir rashad. Yau insha Allah ta'ala za mu sanya sabon littafi, shine muqaddima ta risala ta Ibnu Abi Zaid al-Qirawani. A farko za mu gabatar da takaitaccen bayani game da shi mawallafin littafi. To kamar yadda yake sunansa da dangantarsa da kuma yadda wato ya rayu da irin hidimar da ya yi game da wato wannan addini da kuma malaman da ya yi karatu a gunsu da almajiransa da kuma ƙarshen rayuwarsa dai, shi ne dai taƙaitaccen bayanin. Farko dai shi ne suke ce masa al-imamul kabir Abu Muhammad Abdullahi Ibnu Abi Zaid al-Qirawani. Mahaifinsa ya shahara da wannan kinaya Abu Zaid, amma sunansa Abdurrahman. Suna yi masa lakabi da An-Nifzi, wanda an danganta shi ne zuwa wata babbar kabila daga cikin manyan kabilu waɗanda suke na nan Afrika, wadda ake kiranta wato Nifza. Shi yasa suke masa lakabi An-Nifzi. An haife shi a shekara ta 310 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda mafi yawan wato malaman tarihi haka suka tabbatar. Hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 310 wato aka haife shi, kenan dan karni na hudu ne, a gane ko karni na hudu. Lokacin da ya tashi farko bayan haddace littafin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda daman wannan shine al'adar wato magabata yadda suke tarbiyyantar da yara game da wannan hanya ta neman ilimi. Farko wato yaro akan maida himmarsa akan haddata Al-Qur'ani, wanda zaka same su galibin su magabata kafin su balaga wato sun haddace Al-Qur'ani, zaka same su shekara 11, 12 zuwa 13 sun haddace Al-Qur'ani, wasu kasa da haka ma. To bayan haka akwai babban malamin sa wanda ya ladabtar da shi wanda shi ne ya tashi a gunsa tun farko yake karatu shi ne al-Sheikh Maharaz Ibn Khalaf al-Tunisi wanda wannan shi ne malaminsa na farko wanda ya yi karatu a gunsa bayan haka ya yi karatu a gun manya-manyan malamai na birnin Qirawan wanda har ma kamar yadda malamai suke fada waɗanda suke bayani game da tarjamarsa suka ce wannan littafi na risala ya wallafa shi ne a shekara ta 327 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a takeice yana da shekara nawa shekara 17 yana da shekara 17 ya wallafa wannan littafi wanda wannan suka ce ita ce shaida wadda take tabbatar da wato shine limamancin sa da yadda kuma duddigen sa ya taka kasa musamman a wannan mazhabi wanda yake na al-Imam Malik wanda kasancewar malaman da ya dauki karatu a gunsu suna da yawa musamman manya-manyan malamai waɗanda suke na birnin Qirawan. Qirawan birni ne daga cikin biranen Tunis wanda ya shahara game da ilimi na addini. Na daga cikin manyan malamai wanda wato ya karbi ilimi a Guns akwai Abu al-Abbas Abdullahi Ibn Ahmad Al-Abiyani al-Tunis wanda shine malamin Afrika gaba dayanta a wannan lokaci shine ake jinjinawa wato ake dangantawa izuwa gare shi cewa shine malamin Afrika a wannan lokaci wanda Allah ya masa rasuwa hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara ta 352 shi wannan malami kenan Abu al-Abbas Abdullahi Ibn Ahmad Al-Abiyani al-Tunis sannan malamin sa na uku bayan wancan kenan na farko Maharaz kenan akwai Abu Maimuna shine Daris Ibn Ismail Al-Jarwi Al-Fasi wanda shi kuma wannan mutumin Morocco ne Allah ya masa rasuwa a shekara ta 357 malamin sa na hudu akwai Abubakar Muhammad Ibn Abdullahi Al-Abhari an gane ko wanda shi wannan al-Imam al-Abhari shine wanda shugabanci game da mazhabin Malikiya a birnin Baghdad wato ya tikake zuwa gare shi a lokacin sa wanda shi ma Allah ya masa rasuwa hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ta 395 sannan malamin sa na biyar akwai Abu Ishaq Muhammad Ibn al-Qasim Ibn Sha'ban al-Misri wanda shine babban malami na mazhaban Malikiya a birnin Masar a lokacin sa wanda shi ma Allah ya masa rasuwa hijira tana shekara 355 sannan malamin sa wanda yake na shida akwai Abubakar Muhammad Ibn Ahmad Ibn al-Jaham al-Marwazi wanda shi ma shine ake an gane ko shine wanda ake kiran shi da wato shine wanda shi ma shugabanci zuwa ga sanin mazhabin Malikiya a lokacin sa shi ma ya tukake zuwa gare shi wanda shi yana daga cikin manya-manyan malamansa shi wannan malami akwai Al-Qadi Ismail wanda yana daga cikin manya-manyan malaman Malikiya na birnin Baghdad akwai kuma Abdullahi dan Imam Ahmad Ibn Hanbal wannan su malaman shi Abubakar ne Muhammad Ibn Ahmad Ibn al-Jaham al-Marwazi wanda Allah ya masa rasuwa shekara ta 329 kenan a lokacin nan shi malam yana ɗan shekara 19 wannan kenan kaɗan daga cikin manya-manyan malamansa wanda ya yi karatu a gunsu almajiransa ku sun wuce lissafi kaɗan daga cikinsu akwai wato al-Imam al-Faqih shine ake kiran shi Khalaf ibn Abi al-Qasim al-Azdi wanda aka fi sanin sa da suna al-Barda'i wanda yana daga cikin waɗanda suke sun haddace wannan mazhabi na Malikiya a lokacin su shine wanda yayi tahzibul mudawwana kuma an gane ku shine yayi tahzibul mudawwana ma'ana mudawwana ta wato al-Imam Malik wanda ake danganta ta zuwa ga As-Sahnun an gane ku ta abul wannan ta wannan Abdurrahman ibn al-Qasim shi yayi tahzibin wannan littafi sannan akwai Abubakar Ahmad ibn Abdurrahman al-Khawlani wanda Allah ya masa rasuwa hijira tana 432 wanda shi ma babban malami ne wato a birnin Qirawan a lokacin sa kenan wannan yana daga cikin almajiran sa sannan akwai Abu al-Qasim ibn Abdurrahman al-Lubaidi wanda Allah ya masa rasuwa shekara ta 440 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shi yana daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suka karanci wannan mazhabi na al-Imam Malik domin yana da masail waɗanda suke na mudawwana wanda kusan sama da juz'i 100 ne littafin da ya wallafa sannan daga cikin almajiransa akwai Abu Muhammad shine Makki ibn Abi Talib al-Qaisi al-Qirawani wanda shi ma Allah ya masa rasuwa shekara ta 355 sannan abin da ya shafi matsayinsa a bangaren ilimi kamar yadda ya samu yabo da jinjinawa game da malaman lokacinsa da waɗanda suka biyo baya wanda sun wuce a lissafa yana daga cikin yaban da suke masa shine suke masa laƙabi suke cewa Jami'u Mazhabi Malik wa sharihi aqwalihi ثاني الشيخين اللذين لولاهما لذهب المذهب جامع مذهب مالك وشارح أقواله ثاني الشيخين اللذين لولاهما لذهب المذهب واتويشيني نبي ما لمن ده إمبا دنسوبا تودا مذهب الإمام مالك قبات إنسا دايات في داباب أورير شعير kamar yadda Ibnu Naji yake fada yake cewa laula shaykani wal muhammadani wal qadiyani la zahaba al madhhab yace in ba dan waɗannan malamai guda biyu da Muhammad guda biyu da alqalai guda biyu yace da mazhabin malikiya kwata kwata da babu shi babu alamar sa wa yake nihi da ash-shaykan farko shine Abu Muhammad Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qirawani mawallafin wannan littafi na biyu shine Abubakar al-Abhari wannan sune yake nihi da ash-shaykan al-Muhammadan yana nihi farko shine Muhammad ibn Sahnun da kuma Muhammad ibn al-Mawwas wanda waɗannan manyan malamai ne daga cikin malaman Malikiya sana al-Qadiyan Al-Qadi na farko shine Abu Muhammad Abdul Wahhab wanda ya shahara ana kiran shi Al-Qadi Abdul Wahhab wanda shi a birnin Baghdad yake sannan kuma akwai Abu al-Hasan ibn al-Qassar Abu al-Hasan ibn al-Qassar waɗannan kenan sune yake nihi da Al-Qadiyan ma'ana a takeice wannan yabo ne ga waɗannan malamai waɗanda suka yi hidima game da yada wannan mazhabi na al-Imam Malik sannan yana daga cikin wato jimillar yabo da jinjinawa da malamai suke yi masa laƙabin da aka fi sanin shi da shi cewa ake masa Malikus Sagir Malikus Sagir ma'ana karamin Imamu Malik wasu suna kiran shi Khalifatu Malik Khalifatu Malik da haka kamar yadda Al-Qadi Iyab Al-Yahsibi an gane ko ma'abucin littafi mai suna Ash-Shifa fi Huquqil Mustafa yayi yabo da jinjinawa akan Ibn Abi Zaid al-Qirawani yake fada yake cewa kana imamul malikiyyati fi waqti ya zamanto shine limami na mazhabin malikiya a lokacin sa, wa qudwatuhum kuma shine abun koyun su, wa jami'a mazhabi malik shine wanda ya tattaro mazhabin al-imam malik gaba daya ya hada shi gudaya, wa shariha aqwalihi kuma shine wanda yayi bayani yayi sharhi game da maganganun al-imam malik, sai ya ce wa kana wasi al-ilmi ya kasance yana da fadin ilimi, kasiral hifzi war riwaya yana da yawan hadda kuma da yawan riwaya, sai ya ce kutubuhu tashhadu lahu bizalik, yace littattafansa sune za su ba da shaida akan haka, sai ya ce fasihan lisan kuma mutun ne wanda yana da fasahar halshi, za bayanin wa ma'rifatin bima yaqulu, mutun ne ma'abucin bayani da tsantsar sani game da abin da yake fada, sai yake zaban an mazhabi mali kuma yana daga cikin masu ijewa masu bada kariya game da mazhabin al-imam malik, qa'iman bil hujjati alaihi kuma yana tsayin daka game da tabbatar da hujja wato akan duk abin da yazo wato na masaloli a cikin wannan mazhabi, sai yake basiran bi raddi ala ahli al-ahwa'i kuma masani ne game da maida martani ga waɗanda suke ma'abuta son zuciya masu bin ra'ayi, sai ya ce wa yajma'u ila zalika salahan tamman wa wari'an wa iffa, tare da haka wato ya hada nagarta wadda take cikakka, sannan kuma ga tsantsanin haram ga kamewa, wa kada hazar ya sata addini wa duniya, yace ya tarar da shugabanci na addini da duniya gaba daya har izuwa kenan karshen yabo da shinshinawa da yayi akan sa. Wannan alƙadi iyabu ne yake yabo akan shi mawallafin wannan littafi, kamar yadda al-Imam az-Zahabi Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Siyaru a'lamin Nubala yake fada, sai yake cewa al-imamul allama, da yazo kansa sai yake cewa al-imamul allama, yace shugaba ne wanda yake mai tsantsar sani, mai matukar sani, al-qudwa kuma abun koyi ne, sai yace alimu ahli al-maghrib shine babban malami na mutanen yamma, ma'ana Afrika ta yamma kenan, Abu Muhammad al-Qirawani, sai yace wa yuqalu lahu ana ce masa Malikus Sagir, sai yace wa kana ahada manbaraza fil ilmi wal amal, ya kasance yana daga cikin waɗanda suka yi fice a wajen ilimi kuma da yin aiki da shi, sai yace wa kana rahimahullahu ala tariqati salafi fil usuli, yace Allah ya ji kansa ya kasance akan tafarkin magabatan ƙwarai yake fil usul game da wato shine abin da ya shahi ilimi na tauhidi kenan aqida, sai yace la yadril kalama wa la yata'awwal, bai san ba ma ilmul kalam kuma bai san ba tawili, irin wannan tawili batacce wanda al-mu'awwila wanda suka zo suka yi ruwa suka yi tsaki akan abin da ya shafi tauhidi, wanda wannan yabo ne da jinjinawa al-Imam az-Zahabi Allah ya ji kansa yake masa cewa wato aqidar shi aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa, don haka ya wallafa littattafai da dama, na daga cikin littattafansa akwai an-nawadir wa ziyadat, an-nawadir wa ziyadat littafin an buga shi wajen mujalladi 15 ne, an-nawadir wa ziyadat, sannan kuma akwai mukhtasarul mudawwana littafi ne wanda shi ya wallafa shi akan abinda littafin ya kunsa, mas'ala kusan 50,000 take cikin littafin, don haka wato qadi iyab da shi da ibnu farihun suke cewa wannan littafi na mukhtasarul mudawwana da an-nawadir wa ziyadat wato su ne littattafai waɗanda suke tushe asali game da fiqhu, an gane ko ta malikiya, musamman a waɗannan biladul maghrib, sannan littafin sa na uku akwai tahzibul utaybiya al utibiya babban littafi ne daga cikin manyan littattafai hudu wato na malikiya na mazhabin malikiya sannan littafin sa na biyar ko kuma mu ce na hudu akwai tafsiru awqati sala tafsiru awqati sala نبيار أقوي لتاب سمي سنة الجامع في السنن والآداب والمغازي الجامع في السنن والآداب والمغازي لتاب سنة شدة أقوي الضب أم مذهب مالك الضب أم مذهب مالك نابقوي أقوي رسالة في أصول التوحيد رسالة في أصول التوحيد littafin sa na tara akwai as-sikatu billahi wa tawakkulu ala Allah subhanahu wa ta'ala littafin sa na goma akwai ar-risala an gane ko wanda kenan a farkon ta ne yayi wannan muqaddima kenan littafin da shine iya galibin littafin dai da aka sani nashi anan in banda risala galibi ba a san wasarar littafai nashi ba to shi wannan malami Allah ya masa rasuwa a shekara ta 386 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara Allah ya masa rasuwa hijira tana 386 iya kenan shekaru nawa ya rayu 76 shekaru 76 yayi a rayuwarsa dan haka insha Allah ta'ala kenan wannan muqaddima da yi insha Allah shine kenan darasin mu wanda insha Allah ta'ala zamu tashi a yau qala al-musannif rahimahullah ta'ala باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يهيب بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يهيدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ما لم الله يجكن سنفدا babu ma tantiku bihi al-alsina wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abinda wato halishi ke furici da shi wata ataqiduhu al-afida kuma abinda zuciya take kudircewa min wajibi umuri diyanat na wajibin al'amuran addini lafazin al'alsina jam'i ne na lisani kamar yadda lafazin al'af'ida jam'i ne na fu'ad kamar yadda lafazin addiyanat jam'i ne na diyana a takaice wannan babi da malam ya kulla ya zama kamar shimfida ce ga littafin sa kenan ar-risala saboda ba talifi bane be na musamman a wannan fanni wanda yake na aqida a wannan babi yayi shi kamar shimfuda ne game da shi wannan littafi na ar-risala kenan anan dan haka in ka dauki littafi na risala wato ya hada fiqhu ta bangare biyu akwai al-fiqhu al-akbar babbar fiqhu fiqhun da ra'ayi an gane ba shi da mahalli a cikinta shine abin da ya shafi tauhidi sannan kuma akwai fiqhun da ana iya yi ijtihadi a ciki akan abin da ya shafi al-furu kenan shine dai hukunce na ibada kenan dan haka muhimmancin shi wannan littafi na ar-risala ya hada wannan fiqhu guda biyu ga fiqhu wanda babu wata fiqhu sama da ita kenan tauhidi sannan kuma ga fiqhu shine abin da ya shafi sanin hukuncen ibada to shi yasa yace babu matan diku bihil alsina babi ne wanda ke bayani game da abin da halashina ke furci da shi wata ataqiduhul afida kuma abin da zukata suke kudircewa min wajibi umuri diyanat wato na wajibin al'amuran addini sai yace min zalika wato yana daga cikin abin da yake na wajibi game da al'amuran addini sai yace al-imanu bil qalbi yace shi imani a zuciya yake wannuduku bil lisani kuma furci ne wato da halishi kenan imani wanda yake cikin zuciya da furci da halishi wannan duka suna daga cikin wajibu umurin diyana anan karka fahimci malan cewa kamar ya karkata izuwa aqida ta waɗanda ake kiran su murji'atul fuqaha an gane ko domin su akwai murji'a daga cikin al-fuqaha waɗanda suna da irin wannan aqida ta murji'a shine fitar da ayyuka daga cikin musammal iman kamar cewa imani daban aiki daban wanda al-imam Abu Hanifa Allah ya ji kansa shi suna danganta shi zuwa murji'atul fuqaha waɗanda suka ware cewa imani daban aiki daban to malam baya ciki saboda a cikin wannan muqaddima zamu iske inda yake fada yake cewa anna al-imana qaulun bil lisan sai yace wa ikhlasun bil qalbi sai yace wa amalun bil jawarihi yazidu bi ziyadati al-a'mali wa yanqusu bi naqsiha shine anan yace al-imanu min zalika al-imanu bil qalbi yace daga cikin wannan abin da yake na wajibin al-amra na addini yace imani wanda yake cikin zuciya sai yace wannuduku bil lisan wanda kuma furci ne da halishi wanda bayani zai zo insha Allah ta'ala akan wannan gaba akan bayanin cewa shi imani dole ne ya zamanto zuciya ta kudirce shi harshe ya furta sannan kuma gabbai sun aikata idan muka zo kan gabar shine anan malan sai yake cewa annallaha ilahun wahid lalle ubangiji mai girma da daukaka ilahun wahid wato abun bauta ne daya la ilaha gairuhu babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa in banda shi wanda wannan gaba malan ya ciro ta ne daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim da sauransu wa ilahukum abun bautar ku wanda ya cancanta ko mu ce ya zama wajibi ku kadaita shi da bauta ilahun wahid abun bauta ne daya la ilaha illa huwa babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa in banda shi ar-rahmanur rahim wanda shine mai gamammiyar rahama a nan duniya, wanda ta hada kowa, ta hada komai, mai kebantacciyar rahama a gobe kiyama wanda ba ta shafar kowa in ban da mu'minai. To dan haka a nan malam ya zo da kusan abubuwa guda bakwai wanda kuma korewa ne, wato wanda gaba daya korewa ne domin tabbatar da wato uluhiyya ga Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ku, abubuwa bakwai ne malam ya kore, wanda kuma wannan wato irin yadda yake kan aqidar ahlus sunna wal jama'a ba, a wannan yadda yake kan aqidar ahlus sunna wal jama'a, saboda su ahlus sunna wal jama'a ba sa zauwa da wani abu wanda yake na korewa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai abin da yake da yake kunshe da sifa wadda take ta kamala. An gane ko, sabani ga su al-mutakallima. Farko dai me yace cai la ilaha ghairu, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya ghairu in banda shi Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan damun kuma shine kaida, shine annafi wal isbat, kamar yadda kalimatu shahada ta kunsa rukuni biyu take da shi, rukuni na farko annafi, rukuni na biyu al isbat. Kaga anan da yace la ilaha, la nafiya ce lil jins, an gane ku, nafiya ce lil jins, kenan isim kinta shine wato ilaha, kace la ilaha gaba ɗaya ka kore duk wani abun bauta gaba ɗaya, sai ka ce gairuhu, kenan anan wato sai ka kaddara wato shi khabar inta ita wannan killakin, kenan la ilaha haqqun, kenan illallah, la ilaha haqqun, ko kuma la ilaha bi haqqin, an gane ku, kenan shine la ilaha ay la ma'budu bi haqqin illallah, ko kuma la ilaha ay la ma'budu haqqun illallah, shine anan yace la ilaha gairuhu, babu wani abun bauta kusa cancanta da gaskiya gairuhu in banda shi Allah subhanahu wa ta'ala. Sai yace wala shabiha lahu, kuma ubangiji ta'ala ba shi da wani wanda yayi kama da shi. Idan aka ce shabih shine wanda yayi kama, an gane ku, ita kama tana iya kasancewa gaba daya, kuma tana iya kasancewa kama wato ta wani bangare. Sai yace wala nadhira lahu, kuma ubangiji ta'ala ba shi da kini. Idan aka ce nadhir shine almasil, wanda yake kenan tamka, idan aka ce tamka shine wanda yayi kama da abu ta kowane bangare, shine a Hausa ake kiran shi kini. To ubangiji subhanahu wata'ala ba shi da kini, kenan babu wani wanda yayi kama da shi, kuma babu wani wanda yake tamka da shi. Menene dalili akan wannan gaba? Shine fadar Allah subhanahu wata'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, laysa kamithlihi shay'un, wani abu bai zamanto ba tamkar ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana wani abu bai yi kama da shi. Kaga wannan nafiyun ne, ubangiji ta'ala ya kore ma kansa kamantacce niya da komai. Sai ya ce wa huwa as-sami'ul basir, shi mai matukar ji ne game da duk abin da bayansa suke fada, al-basir kuma mai gani ne, an gane ku, babu wani abu wanda yake boye masa a cikin sama ko a cikin ƙasa. Anan da yace wa huwa as-sami'ul basir, menene isbat ne? Kamar yadda in ka ce la ilaha, babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya gaba ɗaya ka kore, sai ka ce illallahu sai Allah. To dan haka da yace laysa kamithlihi shay'un, wannan nafiyu ne, sai yace wa huwa as-sami'ul basir. To shine anan malam yace wala shabiha lahu wala nadhira lahu, kamar yadda ya koma faɗa walam yakul lahu kufuwan ahad, babu wani wanda yake tamka ga Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana ba wanda yake kama da shi. Kuma kamar yadda ya faɗa hal ta'lamu lahu samiya, shin ko ka san wani wanda yake kama ga Allah subhanahu wataala? Amsa shine babu. Sai yace wala walada lahu, ubangiji ta'ala ba shi da da, wala walida lahu kuma ba shi da mahaifi. Yanzu anan da yace wala shabiha lahu wala nazira lahu, korewa ne. Shin wannan korewa menene ta kunsa? Sifa ta kamala, cika da batsewa, tunda babu wani wanda yake kama da Allah subhanahu wataala. Dan haka sifofinsa sifofi ne waɗanda suke na kamala. Yanzu inda zaka dauki sifa ta halittu, sifofi dan adam, sifofi ne waɗanda suke akwai tawaya a cikin su. Yanzu misali idan ka dauki dan adam, ai yana da sifa ta rayuwa, dan adam rayiye ne. To amma rayuwarsa rayuwa ce tawayayya. Me yasa? Saboda tana da farko kuma tana da ƙarshe, kuma rayuwa ce wadda gengedi yana ruskarta, bacci yana ruskarta. To amma idan ka dauki rayuwa ta Ubangiji subhanahu wataala, rayuwa ce wadda take cikakka, ba ta da farko ba ta da ƙarshe, kuma gengedi ko barci baya ruskarta, mutuwa ba ta ruskarta. Kenan, dan haka dukkan wata korewa da malam ya zo da ita a nan, to akwai sifa ta kamala wato a cikinta. Shi yasa a nan ya ce la shabiha lahu wala shabiha lahu wala nazira lahu, sai ya ce wala walada lahu, ba shi da da, wala walida lahu kuma ba shi da mahaifi. Wanda wannan Allah subhanahu wataala ya kore ma kansa da, wato ya kore ma kansa aihuwa, cewa shi bai haifa ba kuma ba a haife shi ba, kamar yadda ya faɗa lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba ba a haife shi ba. Me yasa? Saboda kasancewar sifa ta aihuwa sifa ce wadda take ta tawaya. An gane ku? Sifa ce ta tawaya. Saboda du sai wanda yake kasashe mabukaci shine yake bukatar da, domin a taimaka masa, a agaza masa. Kuma duk wanda za a ce aihuwar shi aka yi, to akwai sifa ta tawaya ta tare da shi. To shi don haka Ubangiji subhanahu wataala, saboda cikar wadatar shi, ya zamanto shi bai haifa ba kuma ba a haife shi ba, kamar yadda ya kore ma kansa sifa ta da. Ayoyi sun wuce a lissafa, a can inda ya kore ma kansa sifa ta da, wato da mata, kamar yadda anan malam ya ce wala sahibata lahu, kuma ba shi da mata. Kamar yadda a cikin suratul an'am yake cewa mattakhazallahu min waladi, wannan badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu walad, sai ya ce walam takul lahu sahiba. Badi'us samawati wal ard shine Ubangijin da ya kage halittar sammai da kasai ba tare da ya ga misalin su a gun wani, sai ya ce anna yakunu lahu walad, ta yaya da zai kasance gare shi? Walam takul lahu sahiba, alhali ba shi da mata. Kaga a wannan aya Allah ya kore ma kansa da, kuma ya kore ma kansa mata. Haka in ka dawo cikin suratul mu'minun, Ubangiji ta'ala na faɗa mattakhazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila, Ubangiji ta'ala bai riki da ba, wa ma kana ma'ahu min ila, kuma babu wani abun bauta tare da shi. Kuma haka can cikin suratul maryam yace wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada, bai dace ba ga sarki arrahman a ce ya riki da. Haka in ka dawo cikin suratul jin wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhaza sahibatan wala walada, wa annahu ta'ala jaddu rabbina, lalle girman ubangijin mu ya daukaka, mattakhaza sahibatan wala walada, bi riki ba mata wala walada balantana da. To shine anan yace wala walada lahu wala walida lahu wala sahiba, Allah ya kore ma kansa waɗannan sifofi guda uku sifa ta aihuwa cewa bai haifa ba, da sifa ta an haife shi ya kore ma kansa, da sifa ta mata. Me yasa? Saboda dukkan su sifofi ne waɗanda suna kunshe da tawaya. Sai ya ce wala sharika lahu, kuma ba shi da abokin tarayya a cikin zatinsa ko a cikin wato sunayensa da sifofinsa, hakanan a cikin ayyukansa, hakanan a cikin cancantar abauta masa Ubangiji Ta'ala, ba shi da abokin tarayya. To malam ya zo da ya gabatar da wannan ba don komai ba, domin wannan shine ainihin tauhidi, wanda kuma shine makasudin halittar waɗannan halittu, musamman ‘ya’yan Adam da aljannu. Shine dalilin saukar da waɗannan littattafai da turo da manzanni gaba ɗaya, saboda tabbatar da wannan kalima ta tauhidi, ita ce kalimatu la ilaha illallah. An gane shi yasa a nan malam ya gabatar da wannan, ya ce la ilaha gairuhu wala shabiha lahu wala nazira lahu wala walada lahu wala walida lahu wala sahibata wala sharika lahu. Domin Allah ya faɗa mana cewa makasudin halittar mutum da aljan shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, a kadaita shi da bauta, kar a sanya masa kishiya a cikin abin da yake haƙƙinsa, kamar yadda ya faɗa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Haka kuma Allah ya faɗa cewa makasudin turo da manzanni shine tabbatar da wannan kalima, kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta, kamar yadda yake faɗa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ubangiji Ta'ala yace tabbas mun tura da manzo na musamman a cikin kowace al'umma. Wannan manzo yana faɗa ga jama'ar da aka tura shi cikin zuwa gare su cewa ani ibudullah, ku kadaita ubangijinku da bauta, wajtani buqagut, wato ku nisanci dagut. Idan aka ce dagut, duk wani abu da ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wata'ala da sansa da yardarsa. Dan haka Allah yake faɗa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Gabanin ka Ubangiji Ta'ala yace ba mu turo da wani manzo daga cikin manzanni face sai mun yo masa wahayin cewa yadda al'amarin yake babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya illa ana face ni Ubangiji mahaliccin kowa da komai. Yake faɗa sai ya ce fa'abuduni, ku kadaita ni da bauta, kar ku sanya min kishiya. Kowane manzo sai Allah ya yo masa wannan wahayi. Wahayin shine annahu la ilaha illa ana fa'abuduni. To dan haka wannan shine tauhidin da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala suka sha daga wato da mutanansu, wanda duk wasu jina ne da duk wata dukiya akan wannan tauhidi ne aka halitta jinanan mutane da dukiyarsu, kamar yadda wato Ubangiji subhanahu wata'ala ya kissanta mana a cikin Al-Qur'ani. Me yasa? Saboda kasancewar kamar yadda abu ne sananne, shi tauhidi kashi uku ne. To wannan akwai tauhidul rububiyya, akwai tauhidul uluhiyya, akwai tauhidul asma'i was sifat. Shi tauhidin rububiyya fitira ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, an gane ko? Waɗanda suka yi muso game da tauhidin rububiyya ‘yan kaɗan ne, ba su wuce a lissafa ba, su ma dai sun yi muso kawai saboda girman kai, amma zuciyarsu ta tabbatar da cewa akwai Ubangiji wanda ya halicce su, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa game da Fir'aun, wa jahadu biha wastaykanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Sun yi muso game da samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma zukatansu ta sakankance, ta yi yaƙinin cewa akwai Ubangijin da ya halicce su. To dan haka shi in aka ce tauhidin rububiyya shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ayyukansa, an gane ko? Huwa tauhidul lahi bi af'ali, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ayyukansa. Na daga cikin ayyuka na Allah subhanahu wa ta'ala akwai halittar halittu, dukkan halittun da suke cikin sammai da kasai da wanda suke tsakanin su Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shine ya halicce su. Sannan akwai kashewa, akwai rayawa. Ubangiji Ta'ala shike kashewa, shi yake rayuwa. Sannan akwai azurtawa, akwai talautawa, akwai janyo amfani, akwai ije tsanani ko yayi shi. Waɗannan duka ayyuka ne na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dole ne wato bawa ya kadaita Allah Subhanahu wa Ta'ala da wannan ayyuka. Shine ake kira kenan tauhidur rububiyya. Huwa tauhidul lahi bi af'alihi. Kadaita Allah Subhanahu wa Ta'ala da ayyukansa. Dan haka su kansu mushrikan farko sun tabbatar da cewa ba wanda kuma kansu ba sa halittar halittu, ba sa kashewa, ba sa rayawa, ba sa azurtawa, ba sa talautawa. Gaba ɗaya sun tabbatar da cewa wannan ayyuka ne na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamar yadda bayani zai zo akan haka. Sannan na biyu shine tauhidul uluhiyya. In aka ce tauhidul uluhiyya shine tauhidul lahi bi af'alil ibad, ko kace ifradul lahi bi af'alil ibad, kadaita Allah Subhanahu wa Ta'ala da ayyuka na bayi. Menene ayyuka na bayi? Shine ibada. Duk wani abu wanda yake mai sunan ibada dole ne a kadaita Allah Subhanahu wa Ta'ala da shi. Wanda na daga cikin ayyuka na bayi akwai misali addu'a, akwai yanka, akwai tsoro, akwai arraja, akwai al-khashiya, akwai al-inaba, akwai an-nazr da sauransu. Waɗannan dukkan su ibada ne. Dole mu kadaita Allah Subhanahu wa Ta'ala da duk wani abu wanda yake mai sunan ibada, kamar yadda ya mana umarni akan haka, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, kuma haka yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada. Nau'i na uku shine tauhidul asma'i was sifat. Idan aka ce tauhidul asma'i was sifat, wato shine isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama min al-asma'i was-sifat ala wajhin yaliqu bi kamalihi subhanahu wa ta'ala. Wato tabbatar ma Allah Subhanahu wa Ta'ala duk abin da ya tabbatar ma kansa da abin da manzansa ya tabbatar masa na sunaye da sifofi a bisa huska wanda ta dace, wato da cika da batsewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba tare da kamanta Allah Subhanahu wa Ta'ala da halittunsa ko nuna kaifiya, ba tare da jirkita wata sifa daga cikin sifofinsa ko kuma wohintar da ita kamar yadda wasu suka yi. Wannan shine ake kira tauhidul asma'i was sifat. To dan haka wannan dukkan wata matsala da ake samu a bangaren waɗannan tauhidin biyu ne, tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat. Tauhidul asma'i was sifat waɗanda suka kawo matsala a cikin shi su waɗannan jama'u, waɗanda a sababin sun karanta littattafai na yunaniya da littattafai na falsafa, sai suka shigar da hankali akan abin da ya shafi wannan bangare wanda yake na tauhidi. Suka jirkita sifofin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasu sifofin suka kore masa gaba daya. An gane ko? Shi ko tauhidul uluhiyya shine makasudin turo da manzanni, wanda a sababin shi ne Allah ya turo manzo na farko Annabi Nuhu alaihi salam, lokacin da jama'ar sa suka juya hannun agogo baya suka koma bautar wani Allah Subhanahu wa Ta'ala kamar yadda shaydani ya kawata musu. To dan haka kasancewar shi ko wannan karkasuwar tauhidi kashi uku abu ne wanda malamai suka gano shi a sababin bin diddigin nassi na Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma kamar yadda wasu suke da'awar cewa ai can da ba a san cewa tauhidi kashi uku ne, sai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shine ai ya zo da wannan bid'a wai ya kasa cewa tauhidi kashi uku ne. Tun kafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, tun magabatan farko sun kasa tauhidi kashi uku, wanda kuma sun gano haka ne a karkashin ayoyi na Al-Qur'ani, wanda in ka koma sura ta farko daga cikin surorin Al-Qur'ani, suratul Fatiha, da sura ta ƙarshe suratul nas gaba ɗayan su sun tabbatar da cewa tauhidi ya kasu kashi uku. Yanzu mu dauki suratul fatiha farko mai Allah ya faɗa alhamdulillahi rabbil alamin. Idan ka dauki wannan aya ta farko zaka fa'idanci cewa tauhidi ya kasu kashi uku. Ka dauki lafazin alhamdulillahi cewa dukkan wani yabo da dukkan wata godiya cancanta ne ga Allah Ubangijin halittu. Yabo da bayi suke jinginawa ga Allah subhanahu wa ta'ala menene matsayin shi? Ibada ce ko ba ibada ba ce? Ibada ne. A nan me muka fa'idanta a fadarsa alhamdulillahi? Tauhidul uluhiyya. Tunda yabo ne da jinginawa muminai suke yi ga Ubangijinsu. Yabo da jinjinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ibada ce. Sai ya ce rabbil alamin. Idan ka dauka ce rabbil alamin Ubangijin halittu, lafazin rabbu a nan in ma ka dauke shi khaliq ko ka dauke shi malik, mamallakin halittu ko ka ce mahaliccin halittu gaba daya, domin lafazin alamin dukkan abin da ba Allah subhanahu wa ta'ala sunan shi alam. Kamar yadda Fir'aun da ya tambayi annabi Musa mi yace masa wa ma rabbul alamin, wace amsa annabi Musa ya bashi? Chai rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu. Idan ka fitar da sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu mi ya rage? Dan haka in aka ce al alamun dukkan halittu gaba ɗaya, kullu ma si wallahi azza wa jalla, duk abinda ba Allah subhanahu wa ta'ala sunan shi ala, kaga da kace rabbil alamin a nan kenan wani tauhidi ne? Tauhidur rububiyya. Domin tauhidur rububiyya huwa tauhidul lahi bi af'ali. Idan ka dauki ar-rabbu, ar-rabbu suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, kenan a nan menene tauhidul asma'i was sifat? Tauhidul asma'i was sifat. Haka tun a cikin lafazul jalala da kace alhamdulillahi, tun alillahi akwai tauhidul asma'i was sifat. Haka in ka dauki rabbu nan tauhidul asma'i was sifat. Idan kana so kuma ita ayar ta farko gaba ɗaya ma ka dauke ta a matsayin kenan tauhidul, wannan tauhidul rububiyya. Sai yace arrahmanir rahim. Kaga da arrahman da arrahim sunaye ne na Allah subhanahu wataala. Me suka kunsa? Sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ita ce ar-rahma. Kenan me yake karkashin ayar tauhidul asma'i was sifat? Sai kace maliki yawmiddin, mamallakin ranar sakamako, ranar kiyama. Anan menene kenan tauhidul rububiyya? Me yasa? Saboda Allah subhanahu wa ta'ala hukunci gaba ɗaya zai koma zuwa gare shi a yinin alkiyama. Sannan sai ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaga nan tauhidul kimiyya kenan tauhidul asma'i was sifat, wannan kai tauhidul uluhiyya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kenan al-ibada wal isti'ana. Sai ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ka shiryar da mu zuwa tafarkin ka wanda yake mai kyakki. Anan menene addu'a ce? Shin addu'a menene matsayinta? Ibada ne, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa addu'a huwa da ibada. To kaga idan ka tsaya da ido na basira ka lura da wannan sura ta farko daga cikin surorin Al-Qur'ani, zaka tabbatar da cewa tauhidi ya kasu kashi uku. Akwai tauhidur rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifat. Haka idan ka dauki sura ta ƙarshe daga cikin surorin Al-Qur'ani suratul Nas, farko mai Allah ya faɗa cewa qul a'udhu bi rabbin nas, ce ina neman tsari da kariya da Ubangijin mutane. Neman tsari menene matsayin shi? Ibada ne. An gane ko? Ibada ce. Kenan da kace qul a'udhu, tun anan kenan mun fa'idanci tauhidul uluhiyya. Sai ka ce bi rabbin nas, da Ubangijin mutane, ma'ana mahaliccinsu, mamallakinsu. Kenan anan menene tauhidur rububiyya? Kuma ar-rabbu suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan menene tauhidul asma'i was sifat? sai kace kula a'udhu bi rabbin nas sai kace malikin nas kaga tauhidur rububiyya ilahin nas abun bautar mutane tauhidul uluhiyya to dan haka akwai wani malamin mu abdu wannan Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad ya wallafa littafi ya masa suna al-qaulus sadid fi radd ala man ankara taqsim at-tauhid al-qaulus sadid fi radd ala man ankara taqsim at-tauhid risala ce wanda kwarai tana da matukar fa'ida ya tattaro ayoyi na alqur'ani waɗanda suke tabbatar da cewa tauhidi ya kasu kashi uku da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma da yadda magabatan farko waɗanda suka gano cewa tauhidi ya kasu kashi uku to dan haka kuma in ka koma ayar da take cikin suratu maryam aya ce daya ta kasa wannan tauhidi kashi uku rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'abuduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia sai ya ce rabbus samawati wal ardi wama bainahuma anan kenan menene tauhidur rububiyya rabbus samawati wal ardi wama bainahuma sai ya ce fa'abuduhu ka kadaita shi da bauta tauhidin me kenan ana tauhidul uluhiyya wastabir fa'abuduhu wastabir li ibadatihi sai ya ce hal ta'lamu lahu samia shin ka san wani wanda yayi kama da Allah subhanahu wataala kenan anan menene tauhidul asma'i was sifat to shine anan kenan don haka shi wannan tauhidi wannan kasuwar shi kashi uku shine malamai suke cewa bai wannan a tsakanin su akwai at-talazum da kuma at-tabamun yanzu idan ka dauki shi tauhidur rububiyya da tauhidul asma'i was sifat kenan yastalzimani tauhidul uluhiyya in ka yarda da cewa Allah subhanahu wataala shine mahaliccin kowa da komai ka tabbatar da cewa shine ar-rahman shine ar-rahim to wannan tauhidi biyu da kai yarda da su ka amince da su sun lazumta maka ka kadaita shi da bauta an gane ko sun lazumta maka tilas wato ka kadaita shi da bauta sannan at-tabamun duk wanda ya yarda da cewa ya kadaita Allah subhanahu wataala da bauta to wannan ya yarda da cewa Allah shine mahaliccin kowa da komai kuma yana da sunaye da sifofi waɗanda suka dace da shi shi yasa in ka koma can cikin wato suratul naml Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jiro wasu ayoyi wanda yana tabbatar ma su waɗannan mushrikai cewa in har sun yarda da cewa shi ne mahalicci to ai ya zama wajibi ya lazimce su cewa su kadaita shi da bauta kamar yadda yake faɗa Allahu khairun amma yushrikun shi yanzu Allah wanda yake mahaliccin kowa da komai shine ya fi cancanta a kadaita shi da bauta amma ya shirkun ko kuma abinda suke tarasuwa da bautar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sai yake tambayar su yace amman khalaqas samawati wal arda ce da su wai wane ne ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai wa anzala lakum minas sama'i ma'an wane ne ya saukar muku da ruwa daga cikin girgije fa ambatna bihi hada'iqa zata bahaja wanda a sababin wannan ruwa Ubangiji ta'ala ya ce muka tsirar da gonakai waɗanda suke ma'abuta ƙayatarwa game da tsuro ma kana da kuma an tumbitu shajaraha wanda ku a iya ƙoƙarinku da wayanku da dabararku Ubangiji ta'ala ya ce ba ku isa ba ku tsirar da itace na gonakai sai ya ce a ilahumma Allah shi yanzu akwai wani abun bauta na daban tare da Ubangijin da ke halittar waɗannan halittu sai ya ce barhum qaumi yadilun bari dai su mutane ne waɗanda suke daidaita Allah subhanahu wataala da bayinsa kaga su waɗannan mushrikai na farko sun yarda sun amince cewa Allah subhanahu wataala shi ya halicci sammai shi ya halicci kasai shine yake saukar da ruwa daga cikin girgije shine yake fitar da tsirrai daga cikin ƙasa
to in har sun yarda sun amince da haka ai ya zama tilas akan su kadai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta. Sannan sai ya ce an manja alal arda qararan, wai wane ne ya mai da ƙasa ya ta zamanto tamkar shin huda ta tabbata ku taka ku je duk inda kuke so, wa ja'ala khilalaha anhara, ubangijin da ya sanya koramu a cikin ƙasa ya keta su, wa ja'ala laha rawasiya ya sanya duwatsu waɗanda suka zame ma ƙasa turaku ba ta raurawa, wa ja'ala bainal bahraini hajiza, ubangijin da ya sanya wani tsari da shamaki tsakanin teku guda biyu ba sa ƙetare juna. Sai ya ce a ilahumma Allah, shin akwai wani abun bauta tare da Allah da ya halicci waɗannan halittu? Kaga kenan, in dai ka yarda da waɗannan abubuwa to dole ka kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta. Haka sai ya ce amman yujibul muqtar idza da'a, wane ne yake karba addu'ar mai addu'a idan ya roke shi, wa yakshifu su'a, wane ne yake yayi ma bawa tsanani ko ya ije masa, wa yaj'alukum khulafa al-ard, wane ne yake maida kuma maya a ban kasa wasu sun wuce kuma ya gurbin su. Sai ya ce a ilahumma Allah, shin yanzu akwai wani abun bauta tare da Allah da yake aikata waɗannan abubuwa? Haka sai ya ce amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahri, wane ne yake shiryar da ku yake nuna muku hanya ya nuna muku inda kuka dosa a cikin duhu wanda yake na teku, ma'ana idan kuna tafiya a cikin jirage a cikin dare, wane ne yake nuna muku a cikin teku cewa ina ga inda kuka dosa, wane ne yake nuna muku? Ubangiji ta'ala shi ne yake nuna ma bayansa ta hanyar taurarin da ya kawatar da sama. Wane ne yake shiryar da ku a cikin dokar daji idan kuna tafiya a cikin dare? Shi ne sai ya ce wato wa man yursilur riyaha, wane ne yake aiko iska bushran baina yaday rahmati, wanda take bada albishir gabanin saukar jin kansa shine ruwa. Sai ya ce a ilahumma Allah, shin akwai wani abun bauta tare da ubangijin da yake aikata wannan? Haka kuma yace amman yabda ul khalqa thumma yu'iduhu, wane ne yake farar da halitta kuma sannan ya dawo da ita bayan ta rudduge ta zama kasa? Wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard, wane ne yake azurta ku daga sama yake saukar da ruwa, wane ne yake azurta ku daga kasa yake fitar da tsirrai? Sai yace a ilahumma Allah, shin yanzu akwai wani abun bauta tare da ubangijin da yake aikata waɗannan abubuwa? To dan haka waɗannan ayoyi suna nuna mana akwai at-talazu, lazimtar juna tsakanin tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya da tauhidin asma'i was sifat. Kenan duk wanda ya yarda da cewa Allah shine mahalicci, ya yarda da sunayen Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa, kenan ya lazimce shi ya kadaita Allah da bauta. At-tabamun, duk wanda yake kadaita Allah da bauta, to kadaita Allah da bauta da yake wannan ya kunshi waɗancan abubuwa. Inda bai yarda da tauhidin rububiyya da tauhidul asma'i was sifat, ba yadda za a iya kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta. To shine a takaice kenan malam ya zo da waɗannan al'amurra guda bakwai wanda ya kore ma Ubangiji subhanahu wata'ala, wanda kowace korewa kuma ta kunshi sifa wadda take ta kamala. Dan haka kenan wannan shine ake kira tauhidul uluhiyya, shine kuma malam ya gabatar da shi a wannan babi, wannan ko mu ce a wannan mas'ala. Shine kuma sai yake faɗa, shine sai yake cewa laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un. An gane ko? Laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un. Wannan mas'ala ita kuma akan abin da ya shafi kenan tauhidul asma'i was sifat ne, insha Allah, kamar yadda dai bayani zai zo a darasi mai zuwa. Lokaci ya tafi nan, ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.